Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Juma'a 6 ga watan Oktoba na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
Jami'an Ukraine sun yi Allah wade da wani hari da Rasha ta kai a jiya Alhamis, wanda ya tarwatsa wani gidan cin abinci da ake gudanar da taro, harin da ya kashe akalla mutane 51 ciki har da wani yaro karami. Hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta Sudan ta Kudu ta zargi gwamnatin ƙasar da tauye muryoyin 'yan adawa da 'yancin kafofin yaɗa labarai da kuma yin katsalandan ga ƙungiyoyin fararen hula. Kasar Philippines ta saka dukkan filayen jiragen samanta na fasinja cikin shirin kota kwana bayan da wani gargadi da ke cewa ba ma bamai na iya tashi a cikin filin jirgin da suka taso daga Manila, ciki har da wuraren yawon bude ido da dama.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin mulkin sojan Niger ta rage wa 'yan kasuwa kuɗin fito da kashi 25 cikin 100 don nufin rage wa al'umma matsin rayuwa, sai dai wasu na cewa har yanzu ba su ga wani canji ba a farashin kayan abinci musamman shinkafa. To komai ƙungiyoyin da ke yaƙi da tsadar rayuwa a Niger ke cewa
ya kamata a ce kuma bankin sauƙi kuma zagin na farko da gwamnatin da bi sau da kaba ta gani matakin raguwa nan da ta yi iske wa'anda aka marga su suna aiki da wannan raguwa, talakawa na cin ribar wannan raguwa da aka ma manyan 'yan kasuwa.
To muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa an buɗe taron baje kolin magunguna na ƙasa da ƙasa a birnin Yaounde da ke Kamaru da nufin ƙarfafa masana'antun haɗa magunguna na ƙasar. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Juma'a a wannan lokaci, yau ma muna nan tafa da shirin Duniyar Amurka, wanda ya duba batun tsiya kakakin Majalisar Wakilan Amurka Kevin McCarthy a wannan makon. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Jami'an Ukraine sun yi Allah wade da wani harin da Rasha ta kai a jiya Alhamis, wanda ya tarwatsa wani gidan cin abinci da ake gudanar da taro, harin da ya kashe akalla mutane 51 ciki har da wani karamin yaro. Kamfanin dillancin labaran Associated Press ya bayar da rahoton cewa bayan harin da aka kai a ƙauyen Huraza da ke gabashin ƙasar, sassan jikin mutane ya barbazu a kusa da wani filin wasan yara inda harin ya yi barna sosai. Gwamnan Kharkiv Olesin Hubo ya shaidawa BBC cewa kashi 5 na mutanen ƙauyen sun mutu a wannan harin ta'addancin guda ɗaya. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya faɗa a daren jiya Alhamis a cikin jawabinsa na yau da kullum cewa a yau 'yan ta'addar Rasha sun ƙaddamar da harin rashin imani. Prime Minister Birtaniya Rishi Sunak ya shaidawa BBC cewa harin da aka kai kan Huraza ya nuna zurfin lalacewar da sojojin Rasha suka yi. Hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Sudan ta Kudu ta zargi gwamnatin ƙasar da tauye muryoyin 'yan adawa da tauye 'yancin kafofin yaɗa labarai da kuma yin katsalandan ga ƙungiyoyin fararen hula. Hukumar ta ce waɗannan laifuka na raunana tasirin bin adalci da demokradiyya na ƙasar. Hukumar ta zargi hukumar leƙen asirin Sudan ta Kudu da ke da take haƙƙin bil'adama da tsoma baki cikin rayuwar jama'a, tare da yin amfani da dabaru da hanyoyi da jami'an tsaron Sudan suka yi amfani da su wajen yaƙan kudancin ƙasar kafin ɓallewarta. Hukumar a Sudan ta Kudu ta fitar da wani sabon rahoto a jiya Alhamis mai suna Enriched Repression, wanda ya nazari kan ƙarancin 'yancin demokradiyya da na farar hula a Sudan ta Kudu. Hukumar ta zargi hukumomin tsaron Sudan ta Kudu da jami'an gwamnati da cin zarafi da azabtarwa da danniya da yin katsalandan a harkokin yaɗa labarai da ƙungiyoyin fararen hula da na siyasa. Kwamishinan Majalisar Ɗinkin Duniya Bani Afako, da yake zanta da manema labarai a birnin Nairobi, ya ce waɗannan cin zarafi na shafar al'umma ba tare da la'akari da matsayinsu ba. Kasar Philippines ta saka dukkan filayen jiragen samanta na fasinja a cikin shirin kota kwana bayan da wani gargadi da ke cewa bama-bamai na iya tashi a cikin jiragen da suka taso daga Manila, ciki har da wuraren yawon bude ido da dama, kamar yadda hukumar kula da zirga-zirgar jiragen sama ta bada sanarwa a yau Juma'a. Hukumar zirga-zirgar jiragen sama ta Philippines CAP ta kafofin watsa labarai ta ce tana ƙara tabbatar da gargaɗin, sannan ta ɗauki matakan tsaro a tashoshin jiragen sama 42 a faɗin ƙasar. An aika da gargaɗin ne ta hanyar saƙon email zuwa ga hukumar zirga-zirgar jiragen sama gami da barazanar tashin jirage daga Manila, babban birnin ƙasar, zuwa ga Dabo, Bacol da kuma fitattun yankuna masu yawon buɗe ido na Palawan da Cebu. Hukumar ta CAAP ta bayyana lokacin da aka yi barazanar ba. A yau Juma'ar ne hukumar ta jiragen sama ta saki wannan gargaɗin ga manema labarai tare da umarnin da aka baiwa manajojin tsaron filayen jiragen saman da su tabbatar da tsaro da bincikar kaya sosai tare da gudanar da aikin sa ido dare da rana bayan samun barazanar ta email. Barazanar ta ranar 4 ga watan Oktoba da ta hada da hoto wanda bai kunshi kalmar bamba, sannan barazanar ta ce jirgin sama zai fashe a filin jirgin saman Manila a yau kuma a yi hattara.
To madalla, kafin ku ji karshen labaran duniyar zamu leka bangaren rahotanninmu. Duk da matakin da gwamnatin mulkin sojan Niger ta dauka na ragewa 'yan kasuwa kudin fito da kashi 25 cikin 100 don taimakawa wajen rage matsin rayuwa, ana fuskantar karancin shinkafa da wasu kayayyaki a Niger. Wannan dai na faruwa ne sakamakon takunkumin da kungiyar ECOWAS ta sanya wa Niger saboda juyin mulkin da sojoji suka yi ranar 26 ga watan Yuli. Wakilin muryar Amurka Ahmed Mahmud na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton.
A kokarin magance tasirin takunkuman kungiyar ECOWAS ko SEBIAO da suka sanya wa Niger bayan juyin mulkin ranar 26 ga watan Yuli, wanda ya haifar da karancin cimaka da kuma tsadar sa, gwamnatin mulkin sojin Niger ta rage kaso 25 cikin 100 na kuɗin shigo da kayan abinci ga 'yan kasuwa. Sai dai duk da matakin, har yanzu ana fuskantar karancin abincin da ma sauran kayayyakin bukatu yau da kullum, musamman shinkafa da ke a matsayin jigo abincin da mafi yawan al'ummar Niger ke amfani da ita. Alhaji Habu Ali shine mataimakin shugaban kungiyar 'yan kasuwa na Niger.
Gwamnati ta yi kokari tun da kaga dai wajen shinkafa an rage wajen jika 20%, wanda aka rage da sauran kayayyaki waɗanda gwamnati take jagora in motoci suka zo daga Burkina Faso Niger. Yanzu shinkafa ta kai kamar jika 17 har jika 18. Ya kamata a ɗauki mataki na kwara. Duk kayan da za su zo a cikin wannan rage kuɗi sai za su zo duka, saboda yanzu kayan na Benin ma ta zuwa ake a doko su a biyo da su Togo a wuce a zo Burkina a wuce.
Al'umma na cikin halin kunci sakamakon tsadar kayan abincin, inda ake sayar da buhun shinkafa akan farashi jika 15 zuwa sama, a cewar wasu magidanta a Agadez.
Sunana Malam Musa Maman, na je na sayi shinkafa. Abin da yanzu bai saya ba. Shinkafa wadda take jika 15 ta komo a yanzu yanzu jika 15 a sama, kuma yanzu wadda take jika 15 yanzu ita ce take jika 18. Ko ina za mu don bala'i. Abin gaskiya mu san ta inda zamu kama shi ba. Talaka ne shafa. Balle shinkafa.
Sunana Bashir Kaya dai gaskiya suna da sara. Wannan ragin dai da an kai har yanzu dai bai fara aiki ba. Mu sani ba ga ce maka ta gaba da za ta zuwa sai fara aiki ko kuwa. Shi dai har yanzu dai ba mu ga wani canji a bisa kaya ba. Shinkafa dai akwai daga 15, 16, 17 haka dai muke sayan shinkafa.
To sai dai kungiyoyin da ke yaki da tsadar rayuwa a Niger kira suka yi ga gwamnatin mulkin sojin domin su sanya ido sosai akan 'yan kasuwa don ganin cewa ba a kuntata wa talakawa ba. Muhammad Abubakar, shugaban ADDC wadata reshen jihar Agadez.
Ya kamata a ce kuma bankin taƙa kuma zagin na farko ita gwamnati ta duk sau da kawa ta gani matakin raguwa nan da ta yi iske wa'anda aka margot su suna aiki da wannan ragowar. Talakawa na cin ribar wannan ragowar da aka ma manyan 'yan kasuwa. Idan ko talaka ba shinta, kenan gwamnati ce ta san matakin da dauka. Kenan tunda gwamnati ya yi taki guda, ya kamata 'yan kasuwa su ma a gana sani biya su. Shine cewa wanga ban san fosinkin da ake rage musu taxi na abun gan fuske, kenan ya kamata a ce a kasa talaka su fito suna cewa su ma ai a kasa sun gani. To amma abin da ba haka ba. Kenan dai idan gwamnati ya musu ragowa kuma ya bi sau da gaba.
Gwamnatin mulkin sojin dai ta kafa wani sabon kwamitin da zai rika sanya ido ga 'yan kasuwa wanda burin sa shine duba irin yadda ake sayar da abinci a kasuwannin kasar. To sai dai 'yan kasuwar na ganin haramcin fitar da shinkafa da kasar India ta yi ne ya shafi wasu kasashe ciki har da Niger. Hamid Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, Jamhuriyar Niger.
A gaida Hamid Mahmud, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karshen labaran duniya.
A yau Juma'a, asusun kula da kananan yara na Majalisar Dinkin Duniya UNICEF ya bayyana a cikin wani rahoton sa cewa kimanin yara miliyan 43 a fadin duniya sun rasa matsugunan su a cikin shekaru 6 saboda bala'o'in da suka shafi yanayi. Kusan kananan yara 20,000 ne ke rasa muhalli a duk rana. Nazarin ya nuna adadin yaran da suka rasa mahallansu a cikin kasashe 44 saboda sauyin yanayi, ambaliyar ruwa, guguwa, fari da gobarar daji tun daga shekarar 2016 zuwa shekarar 2021. Kasashen China da Philippines na daga cikin kasashen da suka fi samun yawan adadin yaran da suka rasa matsugunansu. Duk da haka, rahoton ya ce lamarin ya fi shafar yaran da ke cikin kasashe masu fama da talauci. Babbar Daraktar UNICEF Catherine Russell ta ce, muna da kayan aiki da ilimi da za mu iya tunkarar wannan kalubalen da ke kara ta'azzara wanda ke shafar yara, amma ba ma daukan matakai cikin sauri. Alƙaluman ya nuna yanzu. Alƙalman na yanzu ya nuna cewa kusan yara miliyan 96 a cikin shekaru 30 masu zuwa za su iya rasa mahallansu sakamakon ambaliyar ruwan kogi, yayin da guguwar iska da guguwa za su iya raba mutane miliyan 10.3 da yara miliyan 7.2 da mahallansu cikin shekaru 30 masu zuwa. Ambaliyar ruwa da ta tumbatsa a wata babbar madatsar ruwa a yankin Himalayan da ke arewa maso gabashin India ta kashe akalla mutane 31, kamar yadda jami'ai suka fada a yau Juma'a. Yayin da ruwan mai sanyin gaske ya ratsa garuruwan tsaunuka tare da kwashe gidaje da gadoji da kuma tilastawa dubban mutane barin gidajensu. Ambaliyar ta fara ne da tsakar daren ranar Larabar da ta gabata, a lokacin da wani tafki ne dusar kankara a cikin tsaunuka ya cika sakamakon ruwan sama mai karfin gaske. Ruwan ya tumbatsa ne a wani dam mai shekaru 6 wanda shine mafi girma a jihar Sikkim ta India, sannan ya ratsa garuruwan da ke cikin kwarin Lachan da ke kasa. Wannan dai shine mummunan ambaliyar ruwa da ta auku a arewa maso gabashin India a cikin shekara guda da aka yi ruwan saman kamar da bakin ƙwarya da ba a saba gani ba. Kusan mutane 50 ne suka mutu sakamakon ambaliyar ruwan da zaftarewar ƙasa a watan Agusta a jihar Himachal Pradesh, wanda ruwan sama mai ƙarfin gaske a watan Yuli ya kashe fiye da mutane 100 a cikin makonni 2 a arewacin India. An yi ta cece kuce a kan zayyana da sanya madatsar ruwan ta testa tun lokacin da aka gina shi. Wani bangare na yunkurin gwamnatin India ta fadada shi. Masu fafutuka na cikin gida sun yi ikirarin cewa mummunan yanayi da sauyin yanayi da ke. Mummunan yanayin yana haifuwa ne saboda sauyin yanayi. Yasa a gina dam a cikin Himalayan yake da haɗari sosai.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake lekawa bangaren rahotanninmu. Gwamnatin ƙasar Kamar ta buɗe taron baje kolin magunguna na ƙasa da ƙasa a birnin Yaounde a ƙoƙarin kafa masana'antun haɗa magunguna masu ƙarfi a cikin ƙasar. Kimanin ƙasashe 23 ne suka halarci wannan taron wanda ya tattaro ƙwararru har a fannin haɗa magungunan gargajiya. Wakiliyar muryar Amurka Maimunatu Sado ta aika mana da wannan rahoton.
Ministan kiwon lafiyar jama'a da bincike da sabuntawa Manauda Malashi ne ya bude taron baje kolin magunguna a birnin Yaounde babban birnin kasar Kamaru. Karo na farko ne da aka kaddamar da baje kolin kasa da kasa a fannin masana'antar harhada magunguna a Palais du Congrès dake birnin Yaounde wanda suka yi wa taron da lakabin Pharma Expo 2022. Musauraron mu ya Ngonvi mai harhada magunguna kuma shugabar masana'antar.
La crise COVID-19 nous a récemment montré qu'il était important pour les gouvernements.
Bayanin cutar COVID-19 ta yi nuni da cewa ya kamata gwamnati ta kasance mai dogaro da kanta, ma'ana ta mallaki masana'antun harhada magungunanta ta ƙasa. Tunda yake an tabo bangaren kiwon lafiya a halin yanzu, gwamnatin Kamaru ta sanya tsarin aiki da ke gudana. Misali, muna samun taimakon ministan masana'antu zuwa kamfanoni tattaunawa da custom musamman wajen sauƙaƙa dokar da ya shafi sauƙaƙa samun harajin custom. Lamarin ya ci gaba sosai sabanin shekarun da suka gabata, kusan ƙwararru 1,100 da suka taho daga ƙasashe 23 ne suka halarci wannan taron saboda baje kolin su na magunguna. Sakamakon haka da ministan kiwon lafiya ya ziyarci shagunan ƙwararru masu harhaɗa magunguna, inda ya ziyarci shagon Farfesa Ubarazak, shugaban masana magungunan gargajiya ƙasar Kamaru, Antraza. Wannan shagon Antraza ne kungiyar haɗin kan masana magungunan gargajiya. An gayyace mu wannan taron don mu baje kolin mu na bunƙasar magungunan gargajiya. Mai girma minista, ka san cewa buƙatar shugaban ƙasar mu ƙirƙiro kuma mu sarrafa magungunan gargajiya ta ƙasa. Ga wanda muka sarrafa ta hanyar itatuwa da ganyayyaki da newa suna da angon karyagadon amarya. Wanda suka shirya wannan taron na musayar gogewar ƙwararrun ta ɓangaren harhaɗa magunguna kuma sun tabbata ci gaba da bincike da kuma fara tunani kan batutuwa da suka shafi ingancin karatu da daidaita ƙa'idodi da wayar da kan jama'a game da rawar da masana harhaɗa magungunan ke yi a cikin tsarin kiwon lafiya. Maimunatu Sado, sashin Hausa na muryar Amurka daga Douala a kasar Kamaru.
To, kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Bayan haka, a koda yaushe za a iya jin mu ta shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Duniyar Amurka. Shirin Duniyar Amurka nan mako zai fashin baki ne kan cire kakakin Majalisar Wakilan Amurka Kevin McCarthy da ɗan uwansa ƴan Republican suka yi a farkon makon nan, lamarin da ya zamanto kusan na farko a tarihin siyasar Amurka. Shin me McCarthy aka tsige shi, wani tasiri kuma hakan zai yi kan siyasar Amurka, musamman ma kan zaben shugaban ƙasa da ke tafe a shekara mai zuwa? Waɗannan na daga cikin batutuwan da shirin na Duniyar Amurka na wannan mako zai fashin baki a kai. Sai biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani. Sunana Mahmud Lalo. Fadalla, kamar yadda watakila wasunku suka ji a farkon shirin, ɗan majalisar wakilan Amurka sun tsige kakakin majalisar Kevin McCarthy bayan da majalisar ta kada ƙuri'a inda masu goyon bayan wannan mataki mutum 216 suka samu rinjaye akan mutum 210. Kamar yadda ɗan majalisa Stephen Womack, mai wakiltar jihar Arkansas da ya jagoranci zaman, ya sanar a zauren majalisar a yammacin ranar Talata.
The yeas are 216. The nays are 210.
Waɗanda suka amince mutum 216, waɗanda suke adawa kuma mutum 210. Majalisa ta amince da wannan matsaya da aka cimma, kuma babu wanda yake adawa da wannan matsaya. Saboda haka yanzu babu kowa akan kujerar kakakin Majalisar Wakilan Amurka.
United States House of Representatives is hereby declared vacant.
Dangane da haka, abokin aikinmu Ibrahim Kalmasi Garba ya tattauna da shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Ali Mustapha Sokoto, wanda ke bibiyar wannan lamari sau da kafa, ga kuma yadda tattaunawar tasu ta kaya.
To, wannan shine karo na farko a cikin shekaru 134 da aka taɓa cire kakakin Majalisar Dokokin Amurka tun daga shekarar 1910, kuma wannan shine cirewa da aka ta jefa ƙuri'a. Me laifin Kevin McCarthy da yasa har aka je aka cire shi ba wani laifi bane illa kawai saboda ya yi aiki tare da abokan adawarsu 'yan Democrat wajen hana a rufe gwamnati kwata-kwata saboda batun rashin kuɗin gudanar da gwamnati kamar yadda muka sani aka yi a ƙarshen makon da ya gabata. Kuma abin mamaki game da wannan al'amari shine cewa Kevin McCarthy ya rasa kujerarsa ne saboda dalilan ƙurƙushi da kacal. Saboda mutane 216 suka jefa ƙuri'a a cire shi, 210 suka ce ba su yarda a cire shi ba. Kuma duka abin da ya jo mashi wannan faduwa ba wani abu bane illa 'yan uwansa 'yan Republican guda 8 kacal waɗanda suka jefa ƙuri'a tare da 'yan Democrat mai 108, kaga wato 216 kenan. Jimillar yawan ƙuri'un da aka jefa aka kada shi. To wani zai ce tunda sun yi aiki tare da 'yan Democrats wajen samun haɗin kansu har aka hana a rufe gwamnati a wancan ƙarshen makon da ya gabata, me yasa su 'yan Democrats ɗin ba su zo wato hoɓɓasawa suka taɓo shi ba? Hakim Jeffries na 'yan Democrats daga New York ya ce su babu ruwansu, su 'yan kallo ne, wannan rikici ne na cin gida. Wani abu da za a lura game da wannan tarihi na zaman Kevin McCarthy wato kakakin majalisa shine cewa zaman shi kakakin majalisa shine mafi gajarta a tarihin Majalisar Dokoki ta Amurka, domin duka wata tara ya yi, ko kuma ka ce kwanaki 269. Mutumin da ya fi shi gajarta yawan kwanaki a bisa wannan kujera shine wani tsohon dan majalisa da ake kira Michael Carr na Indiana, wanda ya yi kwanaki 257. Wanda ya jagorancin wannan juyin hana Kevin McCarthy zama kan wannan kujera ba wani bane illa dan majalisar dokoki wato Matt Gaetz na jihar Florida, wanda shi ma Republican ne kamar McCarthy din. Shi da mun tun ranar da aka fito zaben McCarthy shi ne mutum na ƙarshe da ya jefa ƙuri'ar yarda da ƙyar, domin shi ne a saman gaban na masu adawa da a zaɓi Kevin McCarthy a wannan kujera ɗin. Kuma idan za a tuna ce da aka jefa ƙuri'a 15 kafin a zaɓi Kevin McCarthy har ya zama spika ko kuma ya zama kakakin majalisa ɗin. Kuma yanzu Ibrahim, abin da ke faruwa shi ne da yake babu kakakin majalisa, wato an koma a gidan jiya, babu wani abu da zai faru a cikin Majalisar Dokokin Amurka sai ranar da aka sake zaɓen wani kakakin majalisa, wanda kuma ba san ko shi wannan zai faru ba. Dadin dadawa, idan ka tuna, shi wannan tsarin da aka yi na sake na hana gwamnati a rufe ta, an yi samar da kuɗaɗen da za a aiki da su ne daga yanzu har zuwa 17 ga watan Nuwamba. Idan wannan lokacin ya zo, wato wata mai fita kenan fa, idan ya zo to dole za a sake neman wasu kuɗi da za a ci gaba da barin gwamnati ta yi aiki. Idan babu spika, babu wannan kakakin majalisa ɗin, to babu, ba san yadda za ta kaya ba
ƙarshen
sai an rufe gwamnatin kenan.
Yauwa, to wannan shi ya kai mu ga tambaya ta gaba. Wato a martaninsa shi McCarthy ɗin ya ce harkar gwamnati fa sai ana ciza ana hurawa, kuma sai da ba ni gishiri in ba kaman da a yanayi irin yadda ya samu kanshi, inda ba su da wani rinjaye mai kwari, don haka dole sai sun wani lokacin sai sun dan yi tafiya da 'yan Democrat. Ya kaga wannan bayani nashi?
Magana shi gaskiya ce, dole kowa na zai bukaci wani wajen gudanar da ita majalisa din. Abinda ba a sani ba shine wato shi wannan dukkan kucin da kake gani yana fada alaka da babban zabe da za a yi a shekarar 2024, wanda ka san akwai su manyan oga kwata-kwata, shi Donald Trump wanda shine uban 'yan Republican, wanda shi bai goyi bayan kowa ba a cikin wannan rigimar da ake yi, duk da cewa ya karfafa musu su bari a rufe gwamnatin kwata-kwata in ta kama a wancan lokacin. Saboda haka shi yanzu fushin da yake ma shi ne don me suke faɗin cikin gida, me yasa ba su tunkara 'yan Democrat su yi ta faɗa da su? Yanzu yadda muke magana na Ibrahim, ana duban wa zai mai wannan gurbi da aka bari, wato wannan kujera ɗin wa zai hauta.
Shugaban sashin Hausa na muryar Amurka Ali Mustapha Sokoto kenan da ke bibiyar wannan al'amari sau da ƙafa a tattaunawarsu da Ibrahim Almasi Garba. Masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin duniyar Amurka na wannan makon sai wata Juma'ar idan Allah ya kai mu. Yanzu kan a madadin Ali Mustapha Sokoto da Ibrahim Almasi Garba sai Fiona Nandudu da ta hada shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu kasance lafiya.
Madalla a gaida Muhammad Lalo, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko ya fito ne daga Salihu Isa Fala, karamar hukumar mulkin Dandi, Kamba, jihar Kebbin, Najeriya. Ya ce, "Ko shakka babu yau ce ranar malamai ta duniya, sai dai kash, ranar ta riske mu sun wani hali na taɓarɓarewar harkokin tsaro da talauci. Kai da dai sauransu, Allah dai ya kawo mana zaman lafiya a ƙasashenmu na Afirka baki ɗaya, musamman ƙasarmu Najeriya." Sai sakon haɗin gwiwa daga Usman Kasum Kiringim ta Arewa, tare da magaji soja Kiringim da Umar Muhammadu Kiringim, dukansu daga jihar Damagaram a Nijar, suka ce, "Muna kira ga 'yan kasuwarmu na jamhuriyar Nijar su yi wa Allah su rage mana farashin kayan abinci da muke fama da shi, kamar yadda gwamnatin Nijar ta yi kokarin rage abubuwa da yawa a ciki, ya kamata su ma 'yan kasuwarmu su yi koyi da su. Mun gode kwarai da gaske." Sai sakon Muhammadu Salihu Kauran Namo da jihar Zamfara ya ce, "Muna kira ga gwamnatin jihar Zamfara da haɗin gwiwar jami'an tsaro da su rubanya kokarin da suke yi wajen ganin sun kubutar da ɗaliban jami'ar gwamnatin tarayya da ke Gusau, waɗanda 'yan ta'adda suka kwashe su a gidajen kwanansu, haka kuma a samar wa jami'ar cikakken tsaro domin kaucewa durƙushewar ta baki ɗaya." Sai sakonmu na gaba daga Jamila da Fatima tan Ado Salati Goma ga Nabir Jau da Aishan Usaini Dangote Karasuwa da Maryam Babaga na Alhaji Nuciya wacce kal, suka ce ita ce ɗalibai mata biyar na jami'ar tarayya ta Dutsen Ma da ke jihar Katsina da 'yan bindiga suka yi abin tir da Allah wadai ne, domin mun fahimci cewa matsalar sace-sacen ɗalibai kullum ƙara ta'azzara take yi a arewacin Najeriya. Gashi kuma har yanzu ba mu ga wasu ƙwararren matakai da gwamnatin ƙasarmu ta ɗauka ba. Allah ya kawo wa talakan Najeriya agajin gaggawa, ko zai sami sa'ida a rayuwa. Sai sakonmu na gaba ya fito daga Abubakar Kawo Girgir, ya ce sauya salo da masu garkuwa da mutane suka yi na mayar da aika-aikar su a kan ɗaliban jami'a mata abin tayar da hankali ne sosai. Muna fatan mahukunta za su ƙara tsaura tsaro tare da tabbatar da duk wata jami'a wurin kwanan ɗalibai a cikin makarantun yake ba a waje ba. To masu saurare, iya sakonnin da za mu iya kawo muku kenan, mu kasance lafiya.
To madalla, yanzu kuma ga labaran duniya, amma wannan karan a taƙaice.
Jami'an Ukraine sun yi Allah wadai da wani harin da Rasha ta kai a jiya Alhamis, wanda ya tarwatsa wani gidan cin abinci da ake gudanar da taro, harin da ya kashe akalla mutane 51 ciki har da wani ƙaramin yaro. Kamfanin dillancin labaran Associated Press ya bayar da rahoton cewa bayan harin da aka kai a ƙauyen Huraza da ke gabashin ƙasar, sassan jikin mutane ya barbazu a kusa da wani filin wasan yara inda harin ya yi barna sosai. Gwamnan Kharkiv ya shaidawa BBC cewa kashi biyar na mutanen ƙauyen sun mutu a wannan hari na ta'addancin guda. Hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Sudan ta Kudu ta zargi gwamnatin ƙasar da tauye muryoyin 'yan adawa da tauye 'yancin kafofin yaɗa labarai da kuma yin katsalandan ga ƙungiyoyin fararen hula. Hukumar ta ce waɗannan laifuka na raunana tsarin bin adalci da demokradiyya na ƙasa. Hukumar ta zargi hukumar leƙen asirin Sudan ta Kudu da take haƙƙin bil'adama da tsoma baki cikin rayuwar jama'a, tare da yin amfani da dabaru da hanyoyi da jami'an tsaron Sudan suke amfani da su wajen yaƙar kudancin ƙasar kafin ɓallewar ta. Ƙasar Philippines ta saka dukkan filayen jiragen samanta na fasinja a cikin shirin kota kwana bayan da wani gargaɗin da ke cewa bama-bamai na iya tashi a cikin jirgin saman.
To masu sauraro, a nan za mu dasa aya a shirinmu na wannan lokaci, sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Zara Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin, da Dasalan Mekonen wanda ya hada shirin da kuma bada umarni, da ma injiniyan mu Mr. Chan, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.